نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزو da muke magana ranar talata ce da ta daidai da 4 ga watan Zulqa'da ko a 6 ga watan Zulqa'da hijira na da shekara 1432 daidai da 4 ga watan October shekara ta 2011 mun samu ziyara daga ƴan uwa dalibai daga jihar Jigawa daga makarantar da aka fi saninta da informatics ina fahimta cewa ziyarar a ƙarƙashin dalibai musulmi ne na wannan makarantar ban sani ba ai hakuri da yake nan muna academic institute ne kuma students ne of learning what is going to be our communicative language. Are we going to communicate in English language, in Hausa language, or in Arabic language? Amir, you determine what is supposed to happen. Inshallah. Inshallah. To Bismillah, come forward, please, in order to present our guest. So that inshallah the program will take up.
Ta bismillah ar-rahman ar-rahim. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To our Muslim brothers and sisters, we are welcome to Albani Academic Institute or Darul Hadith Salafiyya headquarters, national headquarters here in Zaria. It is a as a result of our excursion to this great institution that we decided to visit our scholar, Malam Muhammad Nasiruddin Albani, Muhammad Awal Albani Abu Abdurrahman, one of our greatest scholar in Zaria, who has been taking part in the dissemination of Islamic da'wah within, not even here at the local level, but at the international level. Zaria, as I said earlier, is blessed with so many things that has to do with education. Mala Awal Albani is a renowned scholar in Islamic knowledge as well as the Western education. Institute of Information Technology will associate with him greatly, especially when one looks at the position he is having in terms of information technology. You will be a witness with me that the hall we are living is a living witness to this. So we welcome Malam to this great gathering. I would like to inform Malam that these are students from Institute of Information Technology, Kazauri, Jigawa State, which is a very good handiwork of the immediate governor of the state, of who is his name? Ibrahim Saminu Turaki. So it's a very good job he has done, and the school is in progress. I may call on the Amir of the school to come and introduce the school to Malam so that he may know one or two things that he will make reflection in his nasiha to be given to us, inshallah. Malam Zahruddin, the school Amir, may come forward.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم رحمة الله وبركاته أيها الإخوان as Malam has already introduced me, saying that I, as the Amir of the Noble Institute, that is Institute of Information Technology, or you can say Jigawa State Institute of Information Technology, or Informatics Institute, Kazauri, whatever you call it, you are right. So I stand before you, the Amir of the Institute. My name is Sali Zahariddin. I'm hereby introducing the Institute to the public so that Malam will know from where we are coming from. As I've already said, we are students from Jigawa State Institute of Information Technology, Kazauri, in Jigawa State of Nigeria, under the administration of MSS, that is Muslim Student Society of Nigeria. We visited our Malam here, that is Sheikh Al-Allama Awal Adam, Muhammad Awal Adam Albani Zaria. And the essence of paying this visit is for Malam to give us some advices Islamically and in terms of our Western education. Since we are coming from an institute that is information technology, definitely Malam is a great scholar Islamically and in terms of information technology. So I believe Malam will tell us as much as we want. Definitely, I believe most of my colleagues definitely will be highly impressed, and we are going to gather a lot of knowledge, inshallah, before we go back. I believe some of us will say that they will not live here forever and ever if Malam starts saying something, inshallah, by this time. So this is a little about the institute. Let me not disturb you too much. Inshallah, Malam will come and take over at this start his lecture, inshallah. Because we don't have time to talk too much about the institute. I believe Malam has sometimes went to the institute. He paid visit to the institute one time ago. So he knows much about the institute. That is why I will not waste much time introducing the institute. By just saying the name of the institute, I believe is okay for Malam to know whom we are, inshallah. From here I say, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
So, alhamdulillah, we now introduce Malam to come forward and deliver the lecture. Assalamu alaikum.
All right, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, let me say my reasons why I had to question you before I started delivering what I supposed to say. I have at least two reasons why I ask what will be our communicative language. Number one is the letter written to me from the Amir or from the MSS was written in Hausa language, even though some part of it was in English. And even the topic I gave that I would deliver my speech is in Hausa language. That is jajircewa game da neman ilimi mai amfani. That is the topic. Number two, not as the Amir stated, it was not once that I visited that institute of yours. At least it was three times I was there. But officially for me to appear before the students was at least once. But I was there at least three times, if not more than that. The time I was there, I prepared my lecture written in English. But unfortunately, when I started delivering the lecture, most of the students were shouting that I must switch to the local Hausa language. I said, I am not opposing that. But my only reason for delivering the lecture in English is This is an academic institute, an institute of learning under the Western or under the so-called Western education, that all the lectures, all the transactions, all the documentations, and what have you, is in English. And each and every student of that institute must acquire his paper in English language before he is to be given an admission into the institute. But they said no. They can't understand this lecture that I was to deliver in English. Well, I said, I must have to deliver the lecture in English, later to switch back to the local Hausa language. So actually, even this, my presentation, is in Hausa language. But it was deliberate. I asked the question, what will be our communicative language? Ayi hakuri. Abin da yasa gaskiya saboda Allah ita takaddar an rubuta ta da Hausa ta gayyata. Taken nasihar da na bayar zan yi da Hausa nace zan yi cewa jajircewa game da neman ilimi mai amfani. Sannan kuma gaskiya jikina yayi sanyi wani lokacin da nake na kai ziyara wannan makaranta a inda na shirye lecture a lokacin akan electronic commerce. Ina tsammanin lecture nan na shirya ta kusan shafi 17 da Turanci. Unfortunately, na fara magana sai aka fara ihu, ana cewa ai ba a jin Turanci, ba a jin Turanci, har nema mamaki. Har a lokacin nake questioning shi chairman na Basic Education Jigawa State Alhaji Babangida cewa to akwai sabon aiki. Idan mutum har ya taho institution wadda take daidai da jami'a, kamar ka ce tertiary institution irin wannan, baya jin Turanci, to tabbas kenan baya fahimtar ilimin da ake samu shi a ciki. To say dai yanzu, is there anyone among you that don't understand Hausa language? How many of you? Raise up your hand if you don't understand Hausa language. You don't understand? Okay, you understand. You should be a Hausa or a Hausa Fulani or a Fulani or whatever. Or Mangawa, because it's Jigawa State. Jigawa State, there are some of you people may be Mangawa, even though they may not know that. Gaskiya, jawabin da na shiryo zan yi muku da Hausa ne na shiryo saboda waɗancan dalilan. Kuma sai a yi haƙuri a gabatar da shi da Hausa ɗin. Amma dama jawabin ina son ɗauke shi ne very brief, a taƙaice ƙwarai da gaske. Saboda nasiha ce, ku kunna mana fankan mana, ko ku ba ku jin zafi? A wannan ai samu da lamba 5 mallam kunna fanka sosai. Su ma waɗannan ko ba ku jin zafi ne jama'a? Ba ku jin zafi? To shi kenan insha Allah. Amma ai sa wannan. Mu dalibai ne masu neman ilimi. Shine nake so zan ja hankalin mu game da na farko, duk abin da zamu nema na ilimi, kada mu dauka cewa wai karatun boko. Shi musulmi babu wani karatu a wurin shi da ake kira boko. Domin asali lokacin da kakannin mu Hausawa suka ƙi jinin wannan karatun da Bature yazo da shi, shi yasa suke kiran shi boko. Ma'anar boko da Hausa shine banza. Dan haka ake cewa karatun boko, ma'ana karatun banza. Sai a ce dan boko, ma'ana dan banza. Asalin kalmar ma'anar ta kenan. Shi yasa Bahaushe yake cewa biri boko. In ya so ya zage ka, wai biri banza, ma'ana ya mai da kai ba ka da wata ma'ana. To mu musulmi a wurinmu babu wani abu na banza. Musulmi a cikin hadithin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Al'amarin mu'min yana da ban sha'awa, domin al'amarin shi duk gaba ɗaya alheri ne. Idan sharri ya same shi, ya yi haƙuri, sai ya juye zama alkhairi. Idan alheri ya same shi, sai ya ainihin gode wa Allah, sai Allah madaukakin sarki sai ya saka mishi. Saboda haka, ina son idan cikin ku akwai wanda yake tunanin shi dan boko ne da ma'ana wadda aka sani cewa kawai shi yana karatu ne dan ya gama ya samu aiki ya gama yayi kuɗi ya samu mota ya auri mace shikenan ya rayu to ya canza wannan baka makara ba Imam Ahmad ibn Hanbal an tambaye shi aka ce a talabta al-ilma li wajhi Allah fa qala amma wajhu Allah fa da'a hala gafata malan dan Allah kai ilimi yace a magana dan Allah aje ta yace abu ne na gani ne sha'awa daga baya kuma sai Allah ya sa shi sai zama don shi ma'ana a zahiri da farko kawai sha'awar shi ta yi wanin ku ya zabi ya je karanta ICT ne saboda yanzu ana rayuwa ne a duniyar computer revolution na information technology sai mutun yace shikenan bari ya je karanta ICT don shi ma yazo yana bouncing a cikin jama'a a ce I graduate ne na ICT ai shi daga informatics ya fita ai shi IT profession kamar yanzu yadda zaka je ka samu wani ma degree shi a business admin ne sai je dan wata uku ya dan yi course din computer sai ga yaje ya shiryo in aka zo za a yi wani forum ko wani conference sai I'm an IT professional haka za a gani to saboda a kasuwar na ci ta yi wani saboda haka amma abinda muke so da kai a matsayinka na musulmi ka juye ka nemi ilimin don Allah idan ka nema daga cikin albarkar neman ilimi don Allah shine zaka samu lada Allah zai yarda da kai kuma zai biya maka ita daya bukatar ta duniya amma in ka nemi ilimi don wani abu ba dan haka ba zaka yi kamar yadda wani yake ba mu labarin wani abokin shi shi kawai ya karanta medicine ne dan ya samu kudi later he become a medical practitioner ya zama doctor ya iya ya kware sai kuma ya dawo yana nadama saboda bai samu kudin ba amma da ya karanta dan Allah ne na daya Allah zai sa mishi wadatar zuci wadatar zuci tafi kudi domin wanda yake da naira biliyan 1 idan bashi da wadatar zuci sai ka ganshi hajaran majaran akan wata naira 700 saboda bai da wadatar zuci zuciyar bata wadata ba saboda haka idan cikin ku akwai wanda bai fara neman wannan ilimin saboda Allah ba zaka iya koma haka gyara zuciyarka duk wanda yayi abu saboda Allah Allah madaukakin sarki ba zai bata wannan abun ba abu na farko kenan sardauna da ya kafa jami'ar Ahmadu Bello jami'a ta farko a arewacin kasar nan wadda kullum muke alfahari da ita as the most prestigious university in our own earth ko on our own earth a duniyar mu mu babu jami'ar da tafi jami'ar Ahmadu Bello bare ba wai arewa ko Najeriya ba sardauna din nan ba degree ne yake da shi ba ba masters yake da shi ba balle PhD balle a ce mishi professor sardaunan nan dan secondary school ne iyakar abin da wasu ke cewa ana ganin yana da certificate wanda equivalence na certificate din ya kai a ce diploma amma ka duba saboda tsarkin zuciya sardauna dubi abin da yayi saboda tsarkin zuciya wannan wurin da muke zaune yanzu da kuka ji ana cewa gaskiya quarters sardauna ne ya kafa shi gaskiya corporation ce inda ake buga littattafai ita ce aka diba wa quarters quarters din ita kanta tafi karfin a gina university a cikin ta amma quarters ne na dan wani company dan karami sardauna shi ya kafa bankin da aka sani a yau da Unity Bank ko kuma Bank of the North saboda tsarkin zuciya kuma sardauna ya mutu bashi da kokobo a cikin account hasali sardauna ya mutu da overdraft ya ci bashi daga cikin bankin da yake da account amma kuma sardauna bai mutu cikin talauci ba kuma zuriyar sardauna a yau ba sa cikin talauci so kada ya zama kudi su ne hadafinka kar kuma ya zama duniya ita ce hadafinka amma ya zama duniyar kana so kai amfani da ita ne domin ka nemi lahira a ƙarƙashin haka zaka ji dadin duniyar kuma zaka same ta kuma zaka samu lahira shine ma'anar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhabannar naka ƴan uwa na dalibai da farko ina yi muku fatan alheri kware da gaske kuma in ne muku maraba lale a cikin wannan duniya ta information and communications technology. Duniya ce wadda yake ba ta da makura, ko da wani fage na ilimi yana da makura, to ita wannan duniya ba ta da makura. Duniya ce wadda yake dalibinka da kake karantawa kafin kai graduating din shi sai ya fika sanin abin da ka karantar da shi a jiya, ko kuma course outline din da ka zauna ka tsara kafin ka fara karantarwa sai dalibinka ya je yi bincike akan course outline din, binciken da kai baka san shi ba. Saboda haka wannan duniya ce mai albarka wadda zamu iya taimakawa addinin mu, zamu iya taimakawa kasan mu, zamu iya taimakawa rayuwar mu. Abu na farko kenan. Abu na biyu, kowa ya jajirce ya nemi ilimi. Karka damu da certificate. Certificate with the revolution of the ICT. To certificate ya zama yau bashi da value. Saboda wannan fagen namu na ICT yau certificate bashi da value. Domin kai da kanka zaka iya zama yanzu akan computer ka kai designing certificate din Cambridge University. Da logon su da komai ka sa sunanka ka fitarwa da kanka number, in ka so ka shiga cikin database din su ka je ka saka kanka a ciki. Eh, kana nan ɗakin ka duk zaka iya wannan shigantakar. Revolution ne na me na ICT din shi ya kawo haka. A ƙarƙashin wannan certificate karka dogara da shi, ka dage da karatu, kuma karka taba nadamar dan kaga cewa ka fita da third class ko past degree. Amma ka duba, what have you acquired as a knowledge? Knowledge is what is impacted in you, not what reflects in your paper or certificate or documents. Ilimi shine me ka fahimta. Dan haka duk mai ilimi ya kamata a fill din shi kawai a aje shi 24 hours zai iya lecture akan abu. Shine mai ilimi. Amma wanda ya zama a'a ba zai iya yin lecture ba sai ingata, to wannan karatu ne ta iya yiwa ya zama bashi da bambanci da newscaster mai karanta labarai kawai. Saboda haka kai kokari ka samu ilimi out of karatun da kake yi. To sannan kuma saboda kasar da muke ciki har yanzu kasa ce wadda muke bin tsari na baturen Ingila. Baturen Ingila kuma a cikin turawan duniya yau shine bagidaje, shine dan kauye, shine ya zauna a tunani har yanzu na certificate determines who you are and what you will be. Amma a yau a duniya gaba daya wadda wannan revolution din ya haifar, certificate baya determining kokarinka. To da yake muna rayuwa a ƙasa irin wannan, karka dauki bangaren nasihar ta kai aiki da ita kadai, ka dauka cewa ko ma ka fadi ko ma baka da certificate aikin banza ne. Kayi kokari ka zama kana da certificate kuma certificate din kayi kokari yayi kyau sosai, ya zama idan ka je aka ganka da first class ko aka ganka da 2-1 ko aka ganka da at least 2-2 amadalla, sai a ce aje certificate din gefe guda, zo kai designing mana wani program, ko kuma a hada ka da wani chief engineer na wurin ayaye zo ya kawo maka wani networking problem ko wani code ko wani menene, yace maka wannan code stands for what, idan computer ta beeping iri kaza what does that mean, me take ce maka, sai ya zama ga certificate ya nuna ka iya a aikace kuma ya nuna ka iya din. Dai kenan. Na biyu, kada karatun boko ya hana ka yin karatun addini. Domin ita wannan kwakwalwar Allah ya yi programming dinta ne har zuwa ran da zaka mutu. So ba abin da zaka sa a ce yanzu your memory is full. Ba zaka taba sa a ce wannan, a ce gig din yayi kadan kaza kaza, a sai ka ƙara tarab, a idan zaka yi degree 100 akwai inda zai shiga. Idan zaka haddace Qur'ani ka zo ka haddace duk littafan duniya akwai inda zai shiga. Shi yasa asali a musulunci malaman da suka yi karatu a baya ba su san a ware wani karatu a ce shine karatun addini ba, a ware wani karatu a ce shine karatun rayuwa. A makarantu ne kamar Nizamiya Academy al-Imam al-Ghazali graduate ne na wurin, kuma professor ne ya zama a wurin Nizamiya Academy a Baghdad a kasar Iraq. Amma Nizamiya Academy din nan idan dalibi ya samu admission into that academy zai je karatu ne a lokacin da zai fito sai a ga ya fito malami ne na addini sannan kuma sai a ganshi medical doctor ne ko pharmacist ne ko lawyer ne ko political scientist ko kuma wani abu daban abinda nake cewa yanzu yadda kuke zaune a informatics din nan me yiwa akwai wani ya haddace Qur'ani yana nan classmate dinka ne ko coursemate dinka ne ko schoolmate dinka ne sai ku taru sai ku ce wane eh muna son ko din ranar alhamis ko din ranar juma'a ko din ranar laraba ko kullun in an yi sallah asuba zaka biya mana ayoyi biyu wannan yana daga cikin riba mafi albarka da ake samu a MSS ita ce ka taho ne dan ka karanta information and communications technology sai ka komo garin ka ranar juma'a sai a ji ka miƙe kana free khutba kafin a fara juma'a kafin a fara sallar juma'a sai a ji kana wa'azi a ce waye sai a ce a wane ne a ce a yayi karatun addini ne a ce to bamu dai sanya akai ba amma fa da ji an san cewa kai karatun yanzu the question that arises is where when how wanda wannan tambayoyin ba su da relevancy matukar aka ga mutun yana da ilimin ko to maganar ina yayi karatun yayi karatun duk bata taso ba dan an san karatu ba naira bace wanda yau wani zai iya mai da kai miliyoniya saboda haka abin da nake ba ku shawara ku hada karatun da kuke na information technology tare da ainihin karatun addini karatun addini kuma yana da matukar sauki yana da kuma matukar albarka sannan ba abun kunya bane a matsayin ka na musulmi dan bari in gaya muku yanzu ana cikin wata sahwa wani irin revolution ne wanda idan ku ƴaƴan musulmi ba ku damu ku karanta addinin ku ba ko kuna ganin abin kyama ne ku je ku ga abokan zaman ku a makaranta suna zuwa services suna zuwa Bible studies don demi don su kula da spiritual aspect of life ina ne bangaren bautar Allah ba za su rauni da shi ba to bai kamata mu ma mu rauni da shi ba nasiha ta ta gaba ilimi idan za a yi shi kar a yi shi cikin cokali saboda Bahaushe ya ce karamin sani kokumi ne idan diploma kake yanzu ka jajirce da nufin cewa da zaran ka kammala diploma din zaka ci gaba kai HND ko kai degree in degree ne ka dauka in ka gama zaka tafi masters idan ka gama zaka tafi PhD kuma ka rinka kana roƙon Allah kuma ka rinka neman albarka daga iyayenka Ibn Taymiyyah babban malami ne wanda kusan kowane fage ka dauka na addini ko na rayuwa sai kaga cewa yana da maximum contribution in that amma yace wani lokacin baya fahimta al'amari sai ya fadi yayi sujuda yana kuka yana roƙon Allah Allah ya sa mishi fahimta to kana buƙatar ka rinka wa kanka addu'a sannan kana buƙatar iyayenka su yi maka addu'a idan zaka baro kai mutumin Gombe ne ko mutumin Katsina ko ko daga nan jigawa din kake kaje ka ce mahaifiyarka ta yi maka addu'a kaje ka ce mahaifinka ya maka addu'a ka zo ka ga in ka tasa fahimta a gaba yadda zaka marmashe ta yadda zaka zama wani miraculous student of the institution kana da fahimta sannan ku guji sabon Allah despite the fact muna rayuwa ne in an atmosphere where religion has no value muna rayuwa a duniyar da yanayin da makarantu hostel azuzuwan da addini bashi da kima amma mu musulmi dole mutuna addini shine rayuwa dan haka kalmar addini a larabci hakika ta sha bamban da fassara ta da ake da religion domin religion a wurin bature yana nufin spiritual aspect of life dan haka ranar lahadi zai tafi religion ranar sunday zai tafi religion in ba yahude ne daga ranar litinin har zuwa ranar asabar ko daga ranar litinin lahadi ko har zuwa ranar juma'a babu ruwan shi da religion amma mu kun ga politics economics, the religion itself, the social aspects of life, each and every particle of our life is religion. Religion has everything to do with here that grows on your face. The color you want it to be and how you want to wear the beard. Religion has everything to say. Addini yana da ta cewa gemu da ke fitowa yanzu gemun nan nawa da ya fara furfura ban isa rina shi da abin da na so ba sai abin da addini ya ce. Kumba da take fito mana addini yana da maximum days da aka kyale in batta. Kumba ba za ta wuce kwana 40 ba. Gashin hammata ba zai wuce kwana 40 ba. Gashin mara ba zai wuce kwana 40 ba. Idan zan shiga bayi addini has a lot to do with that. Ashe kun ga ba za mu rabu da addini ba. Abin da yasa nace muna rayuwa in an atmosphere that is full of secularism. Di inda kaje sai a ce ba ruwanmu da addini. Kar ka kawo mana magana addini. Kai dan hayaniya addini ne. Abin da nake so in gaya muku anan akwai matukar hadari kwarai da gaske. Ka zauna ka ce ba ruwanka da addini. Sai Allah ya fushi da kai. So da karka ce ba ruwanka da addini. Akwai ruwanka da addini. To in akwai ruwanka da addini, environment da ka samu kanka a ciki ko da sun ce ba ruwansu da addini kai karka ce ba ruwanka. Dan haka ku guji saban Allah. Zina, shan giya, shan kwaya, tayar da hausini, duk waɗannan abubuwan ba dokokin gwamnatin Najeriya bane, rather dokokin Allah ne. Shi yasa shi musulmi ba dokar gwamnatin Najeriya ce ko dokar ƙasa ko dokar majalisar ɗinkin duniya ba. Dokar Allah ce take sa shi ya natsu a ga ya zauna lafiya. Karka zagi kowa, karka cuci kowa, karka yi kowa kallon banza, karka harari kowa, hatta magana karka ji wadda ba a yadda ka ji ba. To ku dauka wa kanku cewa rayuwa kuke yi rayuwar addini. Magana ta ƙarshe ita ce kowannen ku yanzu sai ya duba ina ya baro, a ina yake yanzu, kuma ina yake dusa. Karka taba daukar cewa kai yanzu matashi ne ba irin ku ne suke mutuwa ba. Ka tafi makabarta ka gani zaka ga wani kabari dan karami, the most tiny one. Yaro ne yau aka haifo shi kuma yau ya mutu. Balle kai da ka dandana ka kai shekara 20, to kowa ya tsaya yayi tunani mutuwa za ta iya samun ka koyaushe. Kuma Allah madaukakin sarki zai maka tambaya akan duk abin da ka aikata. Sa'annan na biyu, abubuwan da suke faruwa a Najeriya ko a duniya game da matasa, gaskiya mu masu da'awa ba haka muke son matasan musulmi su zama ba. Muna son matasan musulmi su zama academically sound, ma'ana ba wai da hayaniya aka san mu ba, ba wai an bata mana rai sai mu tashi mu buga kaza, mu kashe kaza, mu kona kaza. Abinda muke so shine mu gagara academically, a ce yau a department din nan ba a son ka saboda duk department din ba musulmi bane. Amma kuma an rasa yadda za a yi da kai saboda kai kake running on the first class, jipin ka ya daga. An rasa yadda za a yi. So lokacin da zai zama musulmi sun kasance haka, to suna isar da kyakkyawan sako kenan na musulunci. Amma kun ga abin da matasa yanzu suke a wasu wurare a ƙasar nan, hakikanin al'amari suna misinterpreting din message din mu, suna gurbata sakon, ba asalin haka sakon yake ba.
muna da manufa a Najeriya nan. Manufar kuwa ita ce abu ne a hannunmu, sai aka zo aka yi mana dabara, aka sa ƙarfin tsiya daga ƙarshe aka kwace mana, aka zo aka gurbata mana shi. So idan muka ce ba za mu natsu ba, to babu shakka za mu saba mu tafarkin da Annabi ya rayu akai sallallahu alaihi wasallam. Kasar Makka ai ta Annabi Ibrahim ce, shi ya gina ta, shi ya gina Ka'aba, shi ya raya ta. Jikan shi ya taso zai raya addinin shi, aka hana shi. Amma Annabi bai ce abi ai ta kashe su ba, sai Allah madaukakin sarki ya rinka mishi nasiha yana cewa fasfah safhal jamil, kai hakuri, kyakkyawan hakuri. Wa'arid anil mushrikina wa'arid anil jahilina. Sai da yanayi ya kai tukuna, Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka matasan Najeriya, musamman musulmi, ku zama good ambassadors of our religion and our faith and our belief. Ku zama wakilai na gari game da addininmu da aqidarmu a duk inda kuke. Babu shakka duk wanda ya dube ku a yanzu, to babu shakka zai alfahari da musulunci, kuma zai alfahari da kanshi, kuma zai alfahari da ku. Me yasa? Saboda ya san cewa Islam has every future, because among you za a samu shugabanni, za a samu academicians, yan kasuwa, kowanne bangare na rayuwa. Me yasa za a sa rai haka? Shine saboda kuna ilimi. Mutanen da ba sa ilimi ba a sa ran za su yi komai, jama'a. Na san lokacin da muke yara muna son zuwa makaranta, wasu ba sa son zuwa makaranta. Wata rana sai wani an kada mu za mu tafi makaranta, sai shi ya ce ba zai je ba. Akai juyin duniya yaki. Sai wani dan dako a lokacin, har yanzu da nake magana yana da rai, shi dan dakon. Sai ya dafa kan wannan da yake zuwa makaranta, sai ya ce wa uwar wannan yaro, ya ce kin ga wannan, eh shine namu. Sai ta ce wannan da baya son zuwa makaranta, ya ce ai shine namu. Amma waɗannan wata ran sai sun dora mana dako akan nan namu. Wallahi ranar da zan tashi daga gidanmu in dawo gidana, shi din nan ne na dako, ya ringa dako katifu daga daji, sai na tuno wannan episode din, wancan incidents din. Shi ya fada da kanshi, kuma sai gashi ta faru. Kuma the same wannan da yake zuwa makarantar nan yanzu, saboda juyin zamani ma ya zama worst than yadda shi wannan din yake. Saboda haka duk mutanen da kaga suna ilimi, to ana sa ran za su zama mutanen kirki, za su zama masu albarka. Naka ina roƙon Allah dan girman Alƙur'ani, Allah ya ƙara muku albarka, Allah ya ƙara muku albarka, Allah ya ƙara muku albarka. Ina roƙon Allah dan girman shi da sunayen shi da kyawawan sifofin shi madaukaka. Allah madaukakin sarki ya daukake ku, ya kuma tsare ku da daukaka da ainihin tsarewa ta addinin musulunci. Zan saurara a nan, zan bar kofa a bude, ayi tambaya akan duk abin da aka so ayi tambaya, amma zan iya amsa abin da ni na sani ne kawai. Amma kai duk abin da ka so kai tambaya, kada a kama hanya a tafi ka ce kai wallahi na so in yi tambaya akan kaza. A'a, Islam has answers, not answers to every question. Duk tambayar da kai musulunci yana da ansoshi da yawa. Illa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila. Wanda ya san amsar ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Dan haka duk tambayar da ka so ka yi, haka kuma sisters, duk tambayar da kuka so ku yi, ku yi. In har na sani, ni ko zan faɗa insha Allah. In ban sani ba, zan ce ban sani ba insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Kafin in abin nan tukuna, bari in dan yi handing over to the umaras. They may probably have one or two things to comment on what I have already said. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
To alhamdulillah kamar dalibai suka gani lokacin da malai ya bamu muka zo mun roke shi wani abu kuma ya bamu cewa gaskiya ba mu kariya ba ko zai yi mu kariya yace ai muna gida ne mu je mu kariya mu ha kariya to kuma alhamdulillah kun ga kariyawan ta dada sa mun dauki abin da ya ga mana yadda kowa ya tsaya cikin natsuwa ya saurari malan tabbas ya nuna shaukin da aka yi ta yi kwana da kwanaki na haɗu da malan na ganin an gama da shi sai dai kawai kamar yadda malai ya ce inda tambayoyi da za a yi ana iya yi amma ni zan dan so akwai wani bangare da malam nake jin kaman bai taba ba na so a ce dan bijiro mana kan harkar da'awa da yake a zahiriya da kuma wannan katafaren gida da muke gani ko malam zai dan mana bayanin abubuwan da ake dan gudanarwa a gurin kaman harkar karatu tunda na san dalibai ne wasu kuma daga cikin su suna da ra'ayi akwai abubuwan da muka karantar da su na su yi kokari ko da abubu da su yi ban san ko malam zai dan taimaka mana wajen gabatar da wannan
ai dama kamar yadda nace na bar abubuwa da yawa ne waɗanda nake zaton a bar mutane su yi tambaya da kansu abinda Amir yake tambaya shine ko wani bayani za a yi game da wannan wuri da muke ciki da kuma me ake gudanarwa wannan wurin da asali cibiya ce ta ilimi wadda muka sanya mata suna Darul Hadithi Salafiyya mana Hadith Institute. When we say hadith, we do not mean hadith as the second source of Islamic law. Rather, we mean by hadith sunnah, and we mean by sunnah the Islamic sharia. Wato wannan cibiya ce ta karantar da sharia addinin musulunci. Amma sai muka yi mata sifa da cewa salafiyya abinda muke nufi da salafiyya anan ba kungiya bace salafiyya kamar yadda muke fadi rather muna fadin irin karantar da shari'a din da za a yi a bisa tunani na malaman salaf sune annabi da sahabbai da tabi'ai wato predecessors wato kenan za a karantar bibiya ce ta karatun shari'a addinin musulunci anan a bisa haskakawa da yazo hasken irin tarihin yadda annabi da sahabbai suka yi sallallahu alaihi wasallam asalin wannan wurin kenan to wuri ne wanda yake dauke da ainihin wato wuri ne vehicle ne kayan aiki ne na isar da manufar da'awa da Allah ya turo annabawa da ita da'awar annabawa ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la kowane annabi in yazo kuma huwa rasulullahi amma da'awar da ta annabawa gaba ɗaya ita ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu annabi Musa a zamanin shi shine Musa rasulullah Isa rasulullah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan wuri da ake kira Darul Hadithi Salafiyya akwai makaranta ta yara nursery primary and the secondary school idan muka ce nursery school kowa ya riga ya sani makaranta ce karaman rauda wato ta tarbiyyar yara kanana idan muka ce primary school anan muna nufin primary school science based sannan in muka ce secondary school muna nufin ita ma science based secondary school both junior da kuma senior sannan kuma akwai higher Islam wato makarantar horar da malamai na larabci da addinin musulunci wannan sune matakin farko da ke wurin sannan akwai institution a wurin nan institution din da ke wurin nan akwai su kaman nau'i uku akwai institution ta ainihin computer da yake harka ku ce bari in fara da ita don ku ji kazar-kazar cewa you have arrived akwai institution ta computer a wurin nan wadda abinda muke fata insha Allah ta'ala za ta rinka bayar da certifications da duk wasu abubuwa basic certificate advanced professional courses duk za mu rinka yi a wannan wurin kuma muna da ainihin certification daga Microsoft dan haka wannan wurin insha Allah ta'ala kwasa-kwasai na Microsoft ko kuma mu ce by extension kusan dukan kwasa-kwasai na Computia za a rinka gabatar da su a wannan wurin. Sannan dukkanin exams dake karkashin hukumar CompTIA din as a whole ko kuma Microsoft ita kadai duk za a rinka yi a wannan wuri insha Allah ta'ala. Wannan manufa ko kuma matakin farko na institution kenan. Sannan akwai institution a wurin nan ta tahfiz al-Qur'an, haddace al-Qur'ani da yara da manya da maza da mata, hadda al-Qur'ani gaba daya. Wannan is a complete ko kuma a ce is a full time program, shine sai ka zo ka zauna shekara hudu ba abin da zakai sai wannan aikin, domin karatu ne kwana shida a mako, juma'a ce kawai hutu. Kuma kullun lectures daga karfe 9 ne zuwa karfe 2 na rana. Sannan za a jibga maka assignment wanda probably zaka iya kaiwa magariba ma kana yi. Wannan ita ce institution ta biyu. Institution ta uku da ke wurin nan ita ce institution ta English Islamic Studies. Zaka iya zuwa wannan wurin ka koyi addinin Musulunci da Turanci gaba ɗaya. Waɗannan su ne institutions da ke wurin nan guda uku insha Allah ta'ala. Sannan akwai vocational training center ta koyan sana'o'in saƙa, dinki da abubuwan da suka shafi wannan kamar computer din da makamantansu. Har wa yau kuma yana daga cikin abubuwan da suke a wurin insha Allah ta'ala, kamar yadda kuwa gani yanzu muke kan ginin wurin. A can saman wurin don ginin hawa hudu ne insha Allah ta'ala. A can sama akwai media house. What we mean by media house, muna nufin akwai gidan radio karami FM wanda aka fi sani da community FM, da kuma ainihin ita ma tashar television ita ma ta FM wato ta community. Ma'anan aka ce community wadda ba nisa za ta yi ba, iyakar anguwa kaza ko kuma dan yanki kaza. Waɗannan suna daga cikin abubuwan. Sannan akwai karamin clinic da pharmacy a wurin. To aikin kamar yadda kuka gani yanzu ne ake kan yin shi, amma waɗannan su ne abubuwa. Abinda muke fata insha Allah nan da kamar shekara guda in wannan wuri ya kammalu gaba daya, zaka iya haro wurin nan domin ka bayyana me ke tafe da kai. Me yiwa a cikin abin da ke tafe da kai in Allah so, ko ka samu duka ko kuma ka samu da yawa daga ciki, zaka samu abin da zaka taho karantawa insha Allah ta'ala. Sannan under the name Darul Hadith akwai kuma proposed university. Ita wannan proposed university ce za mu kafa ta a nan hanyar Kaduna zuwa Zaria ko hanyar Zaria zuwa Kaduna. Tana da ainihin campuses guda biyu. Campus din farko za a yi karatu ne on Islamic law. Abinda muke predicting sunanta ya kasance shine Al-Qadi Abubakar Mahmud Gumi University of Islamic Law. Al-Qadi Abubakar Mahmud Gumi University of Islamic Law. Wannan campus din shine za a yi karatun addinin Musulunci da kuma Larabci insha Allah. Na biyu sai bangaren da ya shafi karatun zamani, shi kuma ba mu sa ta zama conventional ba, rather sai muka sa ta za ta zama Albani University of Information and Communications Technology. Abinda muke fatan wannan wing din ya kasance kenan. To waɗannan duk an yi ne saboda manufa ta a samar da karatun addini da karatun zamani da sana'o'i, amma a bisa tunani irin na musulmi. Wannan shine abin da muke fata insha Allah. Dan haka kun ji ma'anar wannan wuri din a takaice insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Na'am mallam, to ka bude da tambayar ke.
To alhamdulillah kun ga mallam yayi mana wasu katun katun addu'o'i. To yana ganin mu ma muna ma mallam Allah wata addu'a katuwa cewa waɗannan abubuwa da ya abin nan Ubangiji Allah wato ya taimaka wajen cika waɗannan al'amura ƙwarai da gaske. To akwai masu tambayoyi din insha Allah. Malam bismillah, ko za ka iya zo nan? To bismillah. Thank you. Alaikum assalam to afwa ma ina gani yana magana kana magana kamar how out ne ko pamphlet da aka yi yawa to
babu shakka muna da tsare-tsaren mu komai a rubuce suke sai dai kadai kasantuwar ba mu kammala wannan project din ba ba ma ba da irin waɗannan booklets waɗanda za su bayyana manufofin da ke tattare da wannan wuri saboda dalili daya dalilin ko shine ana cikin tafiyar aikin wasu canje-canje sukan taso ko na wasu manufofi ko na wasu structures sakamakon wannan sai ya zama muka ga abinda zai fi dacewa mu bari mu kammala a lokacin da muka kammala don wani lokacin sai an kammala wani abin sai mu ga madadin kaza da muke tunani why not upgrading nashi zuwa kaza ko kuma a canza direction zuwa kaza to kaga yanzu in muka bada abinda yake a yanzu ba a kammala ba nan da shekara guda sai wani ya je ya ginu ya hada shawara akan zai zo ya ci moriyar wani column da muka fadi sai zo kuma sai samu ba haka bane wannan shine kadai dalilin da yasa zuwa yanzu ba ma fitar da wata takarda wadda ke bayyana abubuwan da ke dauke da manufofin wannan guri dangane da ko zuwa yanzu in an kafa wannan jami'a ko in za a kafa wannan jami'a sai an kammala ta gaba ɗaya ne a'a ai a tsarin kammala jami'a ko gwamnati ba ta gama gina jami'a sannan ta fara kwasa-kwasai ko ABU ba da haka aka bude ta ba wani lokacin jami'a ta kan fara daga faculty daya ko school daya because a lokacin da aka kaddamar da wani faculty shine zai fara generating tunanin ai marmaza a ci gaba ai kasa saboda haka abinda muke fata insha Allah ta'ala hakika ban yi tunanin tambayar za ta zo haka ba da na zo muku da designing din yadda muke proposing wurin jami'ar ma ya kasance ku ga da komi da komi daga cikin abubuwan da muka fara tunanin za a fara gabatarwa a wannan wuri su ne wasu programs da muka fadi anan kamar irin advanced courses akan computer ko akan ICT ko professional courses irin a ce misali za a gabatar da program na Cisco sai a ce an dauki wannan program an kai shi can an shekara ana shi sai a ce shikenan to za a fara admission shekara in ta kewayo kaga an bude wurin da wani abu an ga wurin yana functioning sai meye a wannan wurin a university ce amma to yanzu me ake a yanzu an dan yi wasu kwasa-kwasai ne amma yanzu they are into admission so a lokacin insha Allah amma abin da nake nuna mana bude jami'a ba abu ne mai sauki ba ko kadan abu ne mai matukar bukatu musamman a yadda mu muka san jami'a a kasashe irin namu sabanin yadda jami'o'i suke a duniya wani lokacin Malaysia din nan da ake cewa an kaje wata jami'a sai kaga department ko faculties guda uku a flat daya sai ka tafi wani wuri sai kaga wani wurin kamar flat shi ma sai kaje an ce maka nan kuma wani department din ne a wurin dan haka wani har ya gama Malaysia da kake ji yace yaje Malaysia yayi degree ko yayi masters a wani flat ne wannan school din nasu take gaba daya amma it's a wing of a university saboda haka ba za mu ce sai mun kammala gaba daya ba abin da ya saukaka amma abin da muke yi a yanzu shine wannan aikin na samar da wannan wurin wanda shine zai zama mana kamar wani tsani da zamu stepping zuwa ga wadancan abubuwa dan haka duk wasu preparation game da university gaskiya babu su yanzu on ground abin da kawai muka bada muhimmanci shine mallakar fili killace fili da sauransu yadda da an zo kawai shikenan abu ya tabbata Allah ya taimaka
to na bismillah
gaskiya ita jami'ar ba ta gwamnati bace kuma ba ta wata kungiya bace wato private university ce kamar yadda ka san wasu private university dake kasan nan misali kamar Apt American University ko mecece zaka ce ne Ignatium ko makamantan su duk projects dinmu gaskiya ba na gwamnati bane kuma projects dinmu ba na wata kungiya addini bane na cikin gida Najeriya ko kuma na ainihin waje dukkan projects nan da muke yi projects ne kawai private wato kawai mu ne masu manufar yada waɗannan manufofi namu muke yi domin mu cimma waɗannan manufofin namu wannan na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa abubuwan kan tafi very slow kamar wannan ginin mun fara shi tun 2008 August gashi har yanzu kuna ganin level din da muke ciki to haka al'amarin yake amma dai insha Allah Bahaushe ya ce sannu ba ta hana zuwa kuma alallahi tawakkalna kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil na'am
na'am to bismillah alaikum
to gaskiya ne magana shi ta farko ita zan fara ansawa kamar yadda tsarin zance zai hukunta cewar kamar yadda bayani ya zo gare ku field of specialization dina shine IT wannan daga baya ne jama'a ni graduate ne na Sharia Islamic law da kuma Arabic and Islamic studies daga jami'ar Bayero da ke Kano da kuma wasu jami'o'i da ke nan kamar jami'ar nan tamu ta garin nan da kuma jami'ar Jos wannan shine asalin inda na kware shi yasa in kai mai jumulin sauraron kaset dina ne zaka ji wani lokacin nakan ce in na tsufa zan yi alƙalanci saboda linka ina hada da bulala dan na lura dan Najeriya sai da bulala to ina ishara zuwa ga wancan field of specialization din nawa kenan Islamic law asali shari'a ita ce takhassus dina da kuma lughal arabiya da Islamic studies asali kuma qur'ani nafi zagewa ina karantawa tun farko daga baya ne lokacin da naga an samu makaranta da su karantar da qur'anin na zagewa karantar da aqida da kuma hadisi amma asalin abin da ya kai ni ma in yi karatu shine in karanta mass communication sai dai saboda a lokacin diploma ta ta shari'a ce sai suka yi amfani da wannan sai suka bani shari'a din amma asalin abin da naso in karanta kenan dan haka daga baya bayan na kammala karatu na da fiye da shekara 10 sai ni shawarar in koma in karanta asalin abin da naso in karanta shine naje na karanta information and communications technology daga jami'ar kimiya da fasaha dake Yola na kammalawa da wata biyu kuma na ainihin tafi University of Nigeria dake Nsukka na fara karanta telecommunication engineering tare da cewa nayi difarin wannan course din saboda wannan aikin dawo in zauna domin in ga yadda aiki yake gudana saboda haka fagen da kai ka sani din wanda kake fadi daga bayani ya zama my area of specialization. Babu shakka yana da kyau annannagi wacce magana akan duk wanda zai karatu yayin dan Allah. Sannan a ja hankalin ƴan uwa akan wanda ya iya wani abu ya koya wa wani. Zakai mamaki lokacin ina dalibi ni ina da tafawuk Allah ya mini baiwa a cikin abin da nake karantawa. Wallahi ni ba musulmi ba ma har kristoci na ringa karantawa. Saboda ilimi ba shi da albarka sai lokacin da ka fara bayar da shi. Ka fahimci wannan da kyau. Daga lokacin da ka karantar da abin da ka sani, daga lokacin yake nuna kai authority ne. Kai tamakkuni ka fahimci abin da kyau. Saboda haka in har zaka karantar da wanda ba musulmi ba, domin kai ma wani amfani zai zo gare ka, ina kuma ga dan uwanka musulmi. Allah cewa yake wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, sai ku taimaka wa juna wajen bin Allah da tsoron Allah. Saboda haka dan uwa, koda bai zo ya ce maka koya min ba, kai in ka ga yana bukata sai ka ce wani eh da ka zo rinka koya maka kaza don na iya. Kai kuma kar kai girman kai cewa a muna course ɗaya zaka ce zaka koyar da ni, waye kai? Ha sai ka ce bismillah. Ina zauna a garin nan wasu basu san nayi karatun boko ba. Wata rana ina zaune wani yazo yace zai zo ya rinka taimaka mini. Yana dan koya min turanci. Yace mishi babu laifi. A anguwan mu aka haife shi. Sai dai an dauke shi yayi an kai shi wata anguwa. To kuma shi mai mu'amala da malamai ne a anguwar da yake yana koyawa, saboda galibin malaman addinin musulunci ba su iya turanci ba, yakan dan koya musu. To shine ni ma sai ya taho. Nace mishi babu laifi. Sai na kwantar da kaina nace mishi babu laifi, Allah ya kawo shi. Sai ranar da ya tashi zuwa kuma sai tsautsayi sai ya same ni ina wani research akan Nigerian history da turanci. Shine sai na mamaki, ah wai da ma na iya turanci? Nace ina dan jajjabawa ne. Yace a ina ya same ni ina rubutu haka. Alaka ce mishi, yace zai koyar da kai, alheri yake nufin ka da shi. Dan yazo ya fara sai kaga ka karu da wani abu. To shi yasa wannan dan uwa yayi magana mai girma. Na biyu tsakani da Allah. Haka tana faruwa ne idan kuna zaune zaman kiyayya. Zaman kiyayya baya nuna sai an yi fada fa. Kiyayya kuma a zuci take. Sai kaga haka siddan an zo masallaci sai kaji wanda ke kusa da kai baka san shi ba amma baka san shi. Kana kin shi kenan. To ba za ka yi mai fatan alheri ba. To idan a cikin jami'ar kuna irin wannan zaman kana kallon wani haka siddan kana jin haushin shi, shine zaman kiyayya. To shine zai kawo wane koya min kaza ya ki koya maka, wane ina ganin yana buƙatar kaza sai yanki koya mishi. Ana zaman kiyayya kenan, bai kamata ai haka ba. Dan haka ni fatan da nake yi idan zai yiwu ita MSS din ta samar da wani tsari wanda za a samar da wani forum a cikinta da zai rinka hada dalibai waɗanda aka san suna da baiwa su zo su rinka gabatar da wasu abubuwa ko wasu researches waɗanda suka gano. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka.
To ga can daga baya. Na'am.
Gaskiya a sanya wa'azi a mota ana yawo a cikin gari, to ni ma dai zan iya cewa ban san asalin inda aka samo shi ba. Kuma in mun dube shi ta babin fa'ida sai mu ce to an sa ne don wayiji. Shi wanda ke cikin mota ake so yaji, idan ya bar spikun cikin mota sun isar mai. su mutanen cikin gari ake so su ji, to ai ba a je an tsaya a wani strategic position ba. Tafiya ake sai dai da an ji an san ga wa'azi can an wuce ana yi. Ni a wuri na kamar ba a yi ladabi ga wa'azin ba haka. Kamar yadda in an tafi din nan a titi ana zikirin nan ba a yi ladabi ga zikirin ba. Shi ma wa'azin menene ke cikin shi? Zikirin ne ke cikin shi. Saboda haka ina ganin dole ne a rinka tsayawa ana yin abin da yake da fa'ida. Ba a yin talla da ainihin wato Qur'ani ko kuma talla da zikiri kamar yadda mutane ke yi. Shine ina sai da Habbatus Sauda sai in sanya ainihin karatun Qur'ani a mota ina ta yawo a cikin gari da an ji ni an ji mai Habbatus Sauda. Al-Qur'ani ana sa shi ne dan a natsu a saurare shi. Wannan da aka sa ku kaga dai na daya in wa'azin ne in ma Qur'ani ne babu wanda zai natsu ya saurara. Kawai dai sai dai ana yi ne dan a sanar da ga mota wa'azi ta zo wucewa. To Allah madaukakin sarki ya tsare. Na'am.
Na'am. Muna gan zamu ba mutum biyu kenan insha Allah. Na'am. Ai dan daga murya.
Wannan dan uwa yana neman a bada shawarorin menene ya dace dalibai su samu na shawarori kamar irin littattafai ko tools ko wasu abubuwa a field na IT. Ina ganin yana da wahala a iya bada wannan shawara a jumillance sai dai inda a ce mutum yana karatu irin karatun fiqh ne ko karatun hadisi sai a ce nemo Bulughul Maram ko Riyadus Salihin littattafan da ba za a iya cewa sun zama out of date ba. Amma a field na IT yanzu a iya ce maka nemi littafi kaza ka je ka nemi wannan littafin sai zama gaba ɗayan content da ke cikin littafin is an outdated one. Dan haka abinda ni nake ga yafi dacewa irin wannan yafi dacewa one on one. Misali kai me kake karantawa, wani level kake, me kake so ka fi fahimta a ciki, sai in jawo sai in ce kaga ga wannan littafin neme shi. A cikin wannan makarantar ta mu duk da bamu kammala ta ba akwai library da shi mun riga mun hada shi wanda library din na institution din ne. Kusan duk sati ko duk wata muna samun sababbin littafai waɗanda kwaya ɗaya ne kwaya biyu ne waɗanda suke taho mana daga waje. Waɗanda ire-iren waɗannan su ne zaka iya cewa zaka iya ɗaukowa ka ce wa mutum kaga samu wannan littafi saboda wannan littafi ya dace da kai. Kaga samu wannan littafi with this kind of edition ya dace da kai. Amma a jumillance hakan ina ganin zai yi wahala a ce a nemi littafi kaza a nemi littafi kaza sabanin inda ilimin tafsiri kake koyo da kawai kai tsaye za a ce maka nemi littafi kaza nemi littafi kaza saboda waɗannan ilmomi ne da every now ana updating nasu yanzu haka abin da ka sani yanzu haka kake tunanin ba zai yiwu ba. Wani yana nan yana amfani da wannan abin da kake tunanin ba zai yiwu ba. Kwarai da gaske Allah ya taimaka. Na'am.
So kam assalamu alaikum kam. Kamar yadda muka ce zamu ba mutum biyu ne ban sani ba na kamar wata mace na daga hannu mata. Na'am. Mu dan hakuri ku saboda lokaci. Wa alaikum assalam. Na'am.
Allah ya taimaka.
Na farko dai kamar yadda ta fadi hijabi shine asali. Shari'a ma ta hana sa gyale. Za ku yi mamakin fadin wannan maganar musamman daga yadda wasu daga cikin mu suka taho background din. Al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito wani athari daga As-Sayyida Aisha da isnadi sahihi. Aisha Allah ya kara mata yarda. Tana gida sai ga yar wanta Abdurrahman budurwa ce ta zama babbar yarinya sai ga ta ta shigo gidan da gyale. Sai Aisha ta kwace gilan sai ta tsatsaga shi sai ta jefar. Tace baki da hankali ne? Baki san suratul nuri ta sauka ba? Allah ya umarci mata da su sanya hijabi. Sai ta dauko wani yadi mai kauri sai ta bata sai ta ce ki je wannan zakirin kasawa. Idan kuka dubi gyale yana da sharashara, wato is transparent, yana da sharashara, yana bayyana abin da ke karkashin shi. Dole ne kuwa hijabi ya zama yana da kauri, ya zama ya cika ya zuba har kasa yadda zai rufe jiki gaba daya. An samu wasu ne sun ci amanar hijabi, sun yi violating din hijabi. Wata ma ba musulma bace, wata karuwa ce, Allah ya kiyaye, za ta sanya hijabi domin ta bayyana a wata sura ta je ta yi barnata. Wannan ne yasa wasu suke ganin to tunda dai har ga wasu na sanya hijabi da wannan manufar, to ke kuma sai ki daina sanya hijabi. To abin da muke cewa yanzu nan jama'a, ba ku ganin duk wani abu na alheri wasu sun juya shi suna amfani da shi a matsayin makamin sharri? Ba ku ga akwai waɗanda suka taɓa gina masallaci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama? Shi masallacin sun gina shi ne dan su dargaza kan masallacin Annabi, su wargaza kan musulmi. Sun gina masallacin ne domin su tara makami su yaki Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce wallazina takhadhu masjidan dirara wa kufran wa ilhadan wa tafriqan baina المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. الله يجي كاغا ودنن ده سكا جينا مسلاچي دومين كافرچي ده ربا كم مسلمي ده تعدنچي ده كما وتمتترا ده داسي يجي الله ده منزون الله. إذن سكا زورنكا داسي چي إن أردنا إلا الحسنى والله ده ككاور منفا مكي. Yanzu kun ga waɗannan masallaci ne suka gina dan su wannan barna. Yanzu wannan ya zama dalili sai mu daina gina masallaci? Ita wannan rigar da muke sawa yanzu, yadda za ku ganta jikin mai wa'azin musulunci, haka za ku ganta jikin Reverend Father. Shikenan sai mai wa'azi ya daina sawa? Dan haka ina ganin kuskure ne ƴan uwa. Wata ta yi tunanin a daina sa hijabi saboda wasu sun yi violating hijabi, sun ci amanar hijabi. Kuskure ne. Ki sa hijabin ki, ke ki yi kokarin ki bayyana menene ma'anar hijabi, domin ma'anar hijabi ba kalan shi bane, ba girman shi bane, iffa din ita ce ma'anar hijabi. Kame kai, aga hijabin ya kara miki natsuwa, shine abin da ake so. Saboda haka ina ganin kuskure ne a ce saboda kadai wasu sun ci amanar hijabi kuma kowa ma ta daina sa hijabi a koma gyale. Bari in gaya muku, idan mata suka koma gaba ɗaya suna sa gyale sai barna ta karu fiye da yadda take a yanzu. Saboda asalin shi hijabi, idan da matan ƙasar nan za su sa shi a bisa yadda shari'a ta tsara, barnar za ta ragu. Domin so da dama idan ka ga mace da dogon hijabi da niqabi, ko da niga ne yana jin tsoron ya taɓa ta, amma in ya ganta da gyale fa, abu ne mai sauki ko da ɗan fulawa ya ciro sai ya jefa mata. Ta ce a malam lafiya ya ce a na ga wata fulawa ce da ta yi kala da gyalenki kawai. Zai mata haka ya ce ya yi kala da hijabinta? Saboda haka ku kiyaye mutuncinku, shi ne kawai abin da yake alkhairi gare mu. Allah ya taimaka. Na'am.
To, kamar yadda muka ce za a yi hakuri, saura tambaya ɗaya ne. Akwai wanda ya magana daga nan. Don Allah, kunga mala yana da shedul sosai, muka bashi a saura na kuma muna da akwai mun tashi daga nan zamu tafi asibitin sai, so kunga muna da program kenan. Saboda haka insha Allah zamu ba da tambaya daya. Malam bismillah na na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Farko muna miƙa godiya ga malam bisa ainihin wa'azuka da shawarwari da ya bamu. Allah ya saka malam alkhairi kuma Allah ya tsare mana malam ya kuma taimake shi akan manufofin sa.
Amin.
Bayan haka ina da tambayoyi da nake so malam dan Allah ya taimaka ya ansa mana saboda muhimmancin su. Tambaya ta farko malam ya mana bayani akan abubuwan da suke kunshe na alkhairi a wannan waje. To duk da yake ba mu sani ba akwai ainihin ma'ana labarai suke gudana akan ainihin wani gini da malam zai na musamman ko kuma wata wani program da malam ya tsara na musamman a nan gaba Abu Naku Jafar. To muna so malam da Allah ya mana cikakken bayani domin ba mu ji bayanin malam ya tabo wannan bangaren ba kuma ba mu san dalili ba. To muna so mu san menene manufan wannan Abu Naku Jafar din da malam ya sha bayani akan su kuma me ya tsare-tsare akan su. Na biyu tambaya shine akwai matsalolin da suke gudana su da yawa kan samu wanda suka wuce ko suke gaban wasu a ilimi na ainihin ma'ana IT courses da muke da su. Akan discourage ainihin wasu bangare na courses din a encourage din mu a wasu bangare. Hakan yakan kawo mana confusion kuma ya zama duk kowa yana da interest na ainihin fagen da yake ya fi fahimta akai. Kamar yadda you can be a programmer, a networker, database administrator or a system analyst. To akan condemning wasu bangare a nuna cewa a yanzu za a iya cewa outdated ne. Kamar misali programmer sai a ce an riga an coding yanzu kawai iyakan ka je ka siya kawai kai ainihin editing shikenan kawai ka canza sunan kamfanin ka misali in software din na kamfani ne da makamantansu. Da haka yanzu ba a didin programmers kawai ba ta kasuwa da ire-iren wayannan abubuwan ko kuma idan kai ka zama database administrator to zaka zauna a banki ne kawai kai aiki ma'ana zaka zama karkashin gwamnati ne ba zaka cin gashin kanka ba kawai kadai abinda ka fi encourage shine you should be a networker. To muna so malam ya ainihin dan waye mana da kai anan mu fahimci me ye ainihin gaskiya al'amari. Sai abu na uku kuma muna so malam ya taimaka mana idan ko su kasakasai ko cikin lectures da ya gabatar wanda za su taimaka mana akan wannan fadakarwa da aka yi mana da kuma bangaren karatun da muke yi. To malam ya ainihin ba mu shawaran wa'annan kasakasai sai mu ainihin mallake su wannan kenan. Sannan kuma yana roƙo dan Allah tunda malam ya dan bude kofa kuma ya ba mu dama daman da muke da ita kenan malam a taimaka ma ainihin wasu su yi tambayoyi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wato gaskiya ni ba ni da matsala da ku ko kadan. Hakikanin al'amari kuna daga cikin mutanen da duk irin abin da nake sha'awa wallahi tallahi ina masu yabawa da kuma gode muku akan sai da kuka bi. Shine galibi mutum ne ni mai hidindimu da yawa. Yanzu yau za ku yi mamaki na tashi kusan karfe 6 da wasu 'yan mintuna na bar garin nan na tafi Kaduna na je na dawo. Amma ban kwana da tafiyar ba, ina sallama sallah asuba tafiyar ta kama. To amma ina sane da cewa ina da wani important schedule wanda ya sa duk yau ba ni da komai amma kawai dai na manta menene. So gaskiya idan za mu kai nan da magariba da ku wallahi ba za ku takura ni ba ko kadan ba ni da matsala. So in dai ba yayi karo da wani program naku ba abi a hankali ku yi tambayoyin ku abinda na sani ni kuma roki Allah Allah ya taimaka mu. Wato Amir yayi tambaya game da Abu Naku Jafar yace sun ji labari ko wani gini ne ko abin nan a bari ku ji yadda abin yake. Abu Naku Jafar ba gini bane ba makaranta bace project ne a cikin wannan makarantar. Scholarship ne wanda wannan makarantar ta bayar ga 'ya'yan da aka haife su daga lokacin da aka kashe a Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi zuwa shekara ɗaya bayan wannan kisa nashi. In aka haifi yaro kuma aka sa mishi wannan suna na Ja'far, makaranta ta ce ta ba yaro automatic scholarship. Program din ne sai muka sa mishi Abu Naku Jafar. Don haka idan ka haifi ɗanka sai ka sa mishi Ja'far. Mu a wurin mu musulmi kaunar malaman musulmi to sunna ce. Don haka Imamu Tahawi a cikin Aqidatu Tahawiyya yace malaman hadisi da malaman fiqhu da malaman musulunci gaba daya kaunar su addini ne. Don haka muna kaunar su malam Ja'far Mahmud Adam. Kauna ta 'yan uwantaka, kauna irin kauna ta hidimar da suka yi wa addini. kuma mu musulmin Najeriya ba za mu iya biyan mutane irin su Malam Ja'far game da abin da suka yi mana ba kuma suka yi musulunci na alkhairi. Amma akwai abin da Bahaushe yake cewa yaba kyauta tukuici, shine in mutun yayi maka alheri, yayi maka alheri ka rasa yadda zakai ka iya rama mai, sai ka danyi wani abu, shine sai kaga ƴar tsohuwa ta dafa rama da kuli ta kai wa sarki. Me sarki zai da rama da kuli? A'a, tana nuna ita wannan is the best she can offer, kuma wannan rama da kuli sai kai mama.